jikina Nka kali jikina Zaka gana suwe agama inyine rana Nine kiza nchi Fahim tachi suna dawka afarku Suja kada anishi Nani fungu maza hai mata
Himba kasu ya yata dabaya Shi muke biyayya Duka mai yin so kar ya sanya kaiya Sai mun tashi za mu jinjina wa soyayya In ba ka soyayya ta da ba
Ina fadi ina da dawa
Shi muke biyayya
Ba da so ba yanzu babu
Duka mai yin so kar ya sanya kaiya
Soya bi jikin
Sai mun tashi za mu jinjina wa soyayya
Na yi aniyar in gaida sarki Sakani zamai Ni fakan shi zana hiya kumai Indai bai saba wara fana ba so zama
kamar wasa na gani
Ah
Ina bin sa yaje dani